أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Laraba, domin ci gaba da karatuttuka da aka saba a tsakankanin magariba da isha. Da yau muna 21 ga watan Rabiul Awwal, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 25 ga watan 9 miladiya ta 2024. Alhamdulillah, kamar yadda bayani ya gabata, bayan an kammala littafi na ahkamul janaiz, talqisu ahkamul janaiz, to yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala littafin da zan dauka shi, muka dauka shi ne ad-durusul muhimma li'amatil umma, wato wasu darussa wanda suke da muhimmanci ga al'umma gabaki daya. Yaro babba almajiri malami gabaki daya, dukkan mutumin da yake musulmi, to wannan darussa wato ya kamata ya zamanto ya san su. Kada ya zamanto kana musulmi a same ka daga cikin irin wannan ababen da wannan littafi ya kumsa, a ce baka san ba wani abu daga ciki. Zan mu gani a cikin wannan littafi abu na farko da malam ya kawo mana bancin yayi muqaddima, shine wato bayani game da sanin ma'anoni na kisarar suwa, sanin ma'anoni na kankanan surori, kankanan surorin nan da muke karantawa yau da gobe. Ka san ma'anarsu, ka san me suke wani. Lokacin da ka zo kana yin sallah, tsakanin mafi yawa salloli da ake yi, mafi yawa mutum zai dauki mene? Kankanan surorin nan su ne yake karantawa. To mallam, abu na farko da ya kawo a cikin littafin nashi shine sanin ma'anar me suke kunsa wannan surori. Sannan bayan wannan, sannan tun daga suratul fatiha, ko mu ce tun daga suratul zalzala har zuwa nasi, da kuma suratul fatiha, dan ka duba din mafi yawa a nan ne ake kewaya. In mutum ya tsara zai wuce izihi guda a sallan mu da yau da gobe. To bayan wannan darasi na biyu a cikin littafin malam sai kawo maka arkanul islam, rukunnan musulunci. Wannan rukunnan musulunci me ya kumshe su, me ma'anarsu? Hakikanin kasancewa wannan rukunnai na musulunci ga ma'anarsu ga kaza ga kaza ga kaza. Abu na uku malam sai kawo ma rukunnai imani, arkanul imani, kasan rukunnan imani gabaki daya. Abu na hudu malam sai kawo ma aqsamut tauhid wa aqsamut shirk, rabarabe ko kashe-kashe na tauhidi da kuma kashe-kashe na shirka, da tauhidi da kuma abin da ya shafi shirka. Abu na biyar malam sai kawo maka abin da ya shafi al-ihsan, shine kyautatawa, kyautatawa lokacin wajen ibada. Abu na shidda malam sai ya kawo ma shurutus salah, wato sharuɗa na sallah, sharuɗoɗi na sallah. Sallah tana da sharuɗa, to sai malam ya kawo ma sharuɗoɗin wannan sallah. Abu na bakwai malam sai ya kawo maka arkanus salah, rukunnan sallah, da sharaɗi da rukuni da bambanci. Wannan sharaɗi ne, wannan kuma rukuni ne. Sai kuma ya kawo ma wajibatus salah, wajibobi, abu wanda suke na wajibi na sallah. Yanzu misali, zaka tsaye da mutane da yawa ka ce malam meye sharaɗin sallah, meye rukunin sallah, meye wajibin sallah. Ka gani abu ne wanda ya kamata a ce kowa da kowa, in dai kana kiran kanka musulmi ka san wannan abu. Abu na gaba malam fasali na tara ne ya kawo ma bayanin tashahhud, bayani game da abin da ya shafi attahiyya, abu na goma malam sai ya kawo ma sunan sala wato sunnoni na salla abu na goma sha ɗaya malam sai ya kawo ma mubtilatus sala ababan da suke bata maka salla ka gani malam sai da ya dauki wajen fasali ya kai guda biyar ko shidda yana ma bayani game da salla da wannan yake nuna ma addinin nan mu a yanzu babu abin da ya rage mana wanda ya kamata mu rike shi da kyau kamar mi kama salla sai abu na 12 malam sai ya ce shurutul wudu sharadan arwalla arwalla da kake yi yau da gobe tana da sharadta sai malam abu na 13 ya ce furudul wudu farullulin arwalla ga sunan su ma zai ambata maka abu na 14 malam ya ce nawaqidul wudu ababan da ke warware arwalla saboda ba ko bi bane ba kawai daga kaga abu kace ya karya maka arwalla abu na 15 sai malam yayi fasali yace at-tahalli bi akhlaqil mashru'a li kulli muslim wato adawtuwa da wasu halaye wanda shari'a ta shar'anta mana ga dukkan wani musulmi dan gana kiran kanka musulmi to lazima a same ka kala da mutu da irin wannan halaye abu na 16 malam yace at-ta'addu bi adabil islami islamiyya ladabtuwa da ladubba na musulunci abu na 17 malam yace at-tahdhiru min ash-shirki wa anwa'ul ma'asi tsoratarwa game da gama bauta Allah da wani da kuma nau'ika na sabon Allah abu na 18 da malam ya rige wannan littafi nashi shine tajhizul mayyit was salati alayhi wa dafnihi yanda ake jahaza ake dire da mamaci a mishi wanka a yi mishi sallah haka kuma har aje abin ne wannan ababe su ne malam ya kawo mana wato a cikin wannan litafi wannan litafi da daura shi ya kamata za mu yi to ganin kuma wani abu zan mu zamanto mu bi shi wato daki daki dan ya zamanto an fahimta in ya so kamar yanda aka saka daura sai ta kasance bayan sallar isha'i a can majalisi inda muke gabatar da karatu ya dauki kwana uku ko biyu ya zamanto an safke shi ga wanda suke malamai wanda za su iya karantar da ɗalibai mai wannan littafi shi ne Sheikh Abdul Aziz bin Baz da aka ce bin Baz duk wanda yake ɗalibin ilimi ya san bin Baz manya yana daga cikin manya-manyan malamai na Saudiya wanda bai kai ba shi nan da shekara 20 da ƴan kada rasuwar shi ya kasance mu'asir ne namu na yau da gobe to shine ya allaka wannan littafi a cikin muqaddimar shi yace bismillahir rahmanir rahim wato da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd malam ya fara littafi shi da bismillah sannan ya biyo ta da yabo da godiya da jinjinawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan da ɗarin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alayen shi da kuma sahabban shi ga baki daya bayan haka malam sai ya ce fa hazihi kalimatun mujarratun fi bayani ba'd ma yajibu an ya'rifahu al'amma an dinil islam yace wannan wasu kalmomi ne wanda suke ɗan takaitattu fi bayani ba'd ma yajibu an ya'rifahu al'amma game da bayani wani shashi na abin da wajibi ne ga baki ɗaya mutane su san shi an dinul islam game da abin da ya shafi addinin musulunci yace sammaituha na ambaci da wannan littafin ad-durusul muhimma li'amatil umma wasu darussa wanda suke masu mahimmanci na zuwa ga dukkan al'umma ga baki daya malam yace as'alullaha an yanfa'a biha almuslimun ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya amfanar da musulmi da wannan littafi yace wa an yataqabbalaha minni innahu jawwalun karim ce sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba mani wannan aiki da nayi na kawo wannan takaitaccen kalmomi saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne karamci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mishi wannan da wannan shi ne al'adar malamai duk malami idan yayi aiki sai ka gani yana neman wato Allah subhanahu wataala ya karba mushi wannan ibada. Kada kai ibada ka dawo ka dinga alfaharin cewa kai kaza kai kaza, a'a, nema Allah ne ya karba maka da sunna annabawa ce tun baban mu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam zakai yana rabbana taqabbal minna, ya ubangiji ka karba mana wannan aiki da muka aikata. To wannan yan gajeriyan muqaddima da malan yayi a ƙarshe ya roki Allah subhanahu wataala da ya karba mishi wato wannan aiki. To darasi na farko anan da yi malam darasin farko me ya roki na ad-darsul awwal malam sai kawo arkanul islam. To akwai isarar suwar kamar yanda muka ce mu akwai kankanan surori wanda malam wato ya ambata su babu laihi yanda zan mu yi tsarin karatun. Zan mu zo insha Allah kowace rana da za a yi karatun za a dauki sura guda, inda daga suratul fatiha daga zalzala ne zuwa nasi za a dauki sura guda a gabatar da ma'anarta, yin so kuma sai a dasa daga darasin inda aka ci gaba. Da fata an fahimta kenan. Yau insha Allah za mu dauki abin da ya takaita daga cikin suratul fatiha ma'anarta da kuma wasu ababe da suka kunshi wannan sura. In ya so bayan wannan sai mu dauki darasin farko da malam ya rubuta wanda shine mine shine arkanul islam. To malam a suratul fatiha idan zakka faro alqur'ani suratul fatiha ita ce sura ta farko. Wace sura ce mai bi mata? Ha? Bakara ko nasi? Bakara. To da yawa daga cikin mu mutane sun kasance mine suratul fatiha dake idan aka fara dauka, kuma ya kasance al'adar karatun mu anan mine idan aka yi suratul fatiha sai a dauko wata sura, suratul nasi, daga kasa ake hawa aje sama. To amma qur'ani daga sama yake, daga sama ne ka zo. Suratul fatiha ita ce ta farko, suratul baqara wato ita ce ta biyu. Da wannan sura suratul fatiha an sabko da ita a Makka game da wato rijayen malamai. Wato mafi yawan malamai sun ta cewa kan wannan sura an sabko da ita a Makka. Sannan kuma wajen sabka alqur'ani sura ce wato ta biyar a jerin sabkar surorin alqur'ani. Kaga alisahin jerin alqur'ani kuma sura ta nawa ce? Sura ta fadi. Amma jeren sabko surorin alqur'ani wato sura biyar ce. Sannan tana daga cikin ayoyin ta aya guda bakwai. Sannan wannan sura ta suratul fatiha tana da abin da ya shahi falaloli balahi kahin mu wannan in ta zan mu karanta. Malam yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. To wannan ita ce suratul fatiha. Game da bayani irin falala, wato akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wanda ya zo game da falalolinta. Ya ishe mu falalar suratul fatiha cewa wajibi ne ka karanta ta a dukkan sallolinka. Duk mutumin da bai karanta ba suratul fatiha a sallah ba shi da sallah. Saboda dole ne, wajibi ne sai ka karanta suratul fatiha a sallah. Kaga wannan ba karamar falala bace wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ma wato wannan sura. Sannan malamai suna nuna mana irin yanda wannan sura miye tazo ta kunsar wato game da abin da ya shafi karantar da al'umma wannan sura ta suratul fatiha. Ka ganta duka aya bakwai ce, idan ka hada ma har bismillah, yanda akwai sabanin malamai game da shin bismillah aya ce a cikin suratul fatiha ko kuma ba aya bace ba. Ala kulli hal, mu dauka ayoyin ta guda bakwai.
to wani jigon karatu take karantar da mu? Malamai suka ce tana karantar da mu wato wajibcin mutun ya zamanto ya fuskanci wato Allah subhanahu wata'ala da bauta shi kadai. Ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da bauta shi kadai, kada ka hada bautan Allah da wani. Babban jigon abin da take karantar da mu. Sannan daga cikin falalolin wannan sura, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa tarwaya kismai. Allah yace ya raba salla tsakankanin shi da bawan shi gida biyu, yace wali abdi ma sa'ala, kuma na daga bawa na abin da ya roka. Lokacin da kazo zakkai salla, zaka karanta suratul fatiha, kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Mi kace alhamdulillahi rabbil alamin? Da farko kai bismillah, kace bismillahir rahmanir rahim, wato da sunan Allah arrahman mai rahma, arrahim mai jinkai. Sai kace alhamdulillahi rabbil alamin, wato dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, ubangijin talakai. To lokacin da kaga wannan magana, Ubangiji subhanahu wa ta'ala mi zai ce maka? Allah zai fuskanci bawa ya ce bawa na ya yabe ni, ya jinjina mani. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mai sallah yana munajati ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kana ganawa ce da Allah subhanahu wa ta'ala, kace arrahmanir rahim, mai rahama mai jinkai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala arrahman mai rahama, arrahim mai jinkai. Allah subhanahu wa ta'ala dai ya ƙara tabbatar da cewa bawa na ya yabe ni, ya gode mini, ya jinjina mini. Asna alayya abdi maliki yawmiddin, kana cewa Allah subhanahu wa ta'ala mamallakin ranar sakamako. Haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ce bawa na ya ɗaukaka ni, ya ɗaukaka ni, ya girmama ni, majjadani ya abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka, kana wannan hadi wa Allah yana mai doma, kana hadi Allah yana mai doma. To shi yasa da lokacin da zaka zamna kai tunani, ni ne nazo ina yin sallah, Ubangiji yake mai domin wannan magana. Lokacin da nike karatu, ka san karatun da zaka yi ma da daki 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 zaka yi, ba irin karatu na inna rududududu antai, ka zo ka wara amin, kaga babu nutsuwa. Wanda kuma mun gani a karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ba irin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Wannan manzon Allah ya yake karatu daki daki yake karatu, in ya aje aya, in akwai irin masu karam ba ni irin mai su ne masu tuna mishi, yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, haka yake ajiya aya. Yanzu kai ka zo kace kana karatun Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin, sai wani kajena arrahmanir rahim, nan da nan an tunawa gaugawa kabar limami yayin washi karanta da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu daki daki yake. Kuma haka aka sabko da alqur'ani daki 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 daki. To lokacin da kake wannan karatu kana karantawa, Ubangiji subhanahu wata'ala yana mai doma, Allah yana mai doma. Wannan kana karantawa Allah yana mai doma, kana karantawa Allah yana mai doma. Hakka je cewa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya, siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗannan wanda ka yi musu ni'ima a gare su, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, wanda suke ruɗaɗɗu, wanda suke kuma ɓatattu. Kuma ka'ida ka ce amin, Allah ka amsa mana, Allah ka karɓa mana. To kana waɗi lokacin da ka zo ihdinas siratal mustaqim, Allah zai ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala, wannan na bawa na ne, kuma na da bawa na abin da ya roka. Abinda ka ce Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya, Allah ya ce je ka an baka, an shiryar da kai hanya madaidaiciya. Amma a yau shi ai ba irin sallah ba wanda ake yi haka, sai dole sallah mai nutsuwa wanda kana halarce. Ka san me kake hodi, ka zo kana karatun Fatiha ka san me kake wadi shi yasa malam ya tattara irin wannan kananan surori wanda ya zamanto muke karantawa yau da gobe ya kawo sai littafin wannan yace darussa masu muhimmanci gabakin zuwa ga al'umma gabaki ɗaya wanda kowa yana buƙatar su kowa yana buƙatar su to haka 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 idan kana shuuri lokacin kana karatu kana shuurin abinda kake yi kake karantarwa dole nutsuwa za ta karin maka lokacin wannan sallar duk wani haƙƙi da wajibi da rukuni na sallah ka kawo shi amma lokacin da kai ne ka zo kana sallah baka san ba malima abinda yake karanta an zo aya azaba baka san ba me aka ci an zo aya ni'ima baka san ba me aka ci an zo labari wanda zai faranta maka rai baka san ba abinda aka ci kawai kai ka tafi kawai kai bi kake to kaga wannan ba babu makusuri shi qur'ani tadabburun shi ake tadabburun shi kuma a cikin sallah ya fi lada ka ringa tadabburun alqur'ani to dole musamman an wani wato wannan kananan surori sannan in Allah ya taimaka irin majalis wanda ake karantar da tafsiri mutun ya ringa halarta dan ya ringa sauraron maganar wannan ta ubangiji zuwa ne yake ce mini wata rana ya ga ɗaya daga cikin limamman harami yana karanta suratul fatiha yana kuka yace wai ya aka yake kuka a suratul fatiha shi yana mamaki ya aka yi wai suratul fatiha yake kuka shi bai gani ba an ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ana li khazanati jahannam ana koro abubuwan jahannam wanda zasu firgita mutum yace to shi ya ne aka yi suratul fatiha to ka gani tadabburi ne yayi irin yanda girman Allah jigon suran nan tana karantar da mu abin da ya shafi bauta ka fuskanci Ubangiji subhanahu wataala da bauta shi kadai kada ka hada bautar shi da wani dole in kana tuno kana tadabburin alqur'ani zaka ji hawaye zuciyarka ta karaya hawaye su ringa zubo maka to ala kulli hal malam da yace bismillahir rahmanir rahim da ya kawo mana suratul fatiha bayan yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dukkan mutum idan zaka yi karatun alqur'ani ana so ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato kana neman tsari ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kare ka daga abin da ya shafi shaytani shaytani na'am na'am akami a asirce na'am ya rage wani abu lasiya ma wanda aka ce suratul fatiha bismillah tana cikin mi tana cikin suratul fatiha tana cikin suratul fatiha shi yasa ai malamai suke cewa dukkan limamin da kasancewa bai iya ba suratul fatiha bai dacewa ka bi shi sallah saboda suratul fatiha jigo ce a cikin sallah jigo ce a cikin sallah yanzu misali wanda bai karanta ba wata aya a cikin suratul fatiha wanda jigo ne wannan la mahalata kwata kwata baka ce ba sallar shi ba ta yi ba sai dai lamarin shi ka maida shi zuwa ga Allah subhanahu wataala amma dai akwai halal akwai kuskure a cikin sallar shi in Allah ya ga dama yana iya karba mishi in a jahilce ne bai sani ba amma tare da ilimin cewa dole tabbacin sai an kata kuma baka kata ba kenan wannan abu ne wanda akwai abin dubawa a ciki duk da kuma ke da kai sa'anin malamai idan mutum yana bangaren malaman da suka tafi kuma kan cewa su bismillah batta warkon suratul fatiha kamar tana fasul ne tsakankaninta da abin da ya shafi ita ce take rabe surori to kenan kaga da me zai wara alhamdulillahi rabbil alamin kenan zai zamanto a can take bangare guda ita ce take rabe mana abin da ya shafi surori kenan wannan abu al'amarin shi wallahu ta'ala a'lam akwai kuskure idan ya zamanto bai kawo ta ba idan da ya sani da gangan idan kuma bai sani ba to wannan zai zamanto al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am malam sai ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jinkai
Ar-Rahman suna ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, aka Ar-Rahim suna ne daga na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Isa kake ji ana cewa wani Abdurrahman bawan Ar-Rahman, wani Abdurrahim bawan Abdurrahim, duka sunaye ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Rahama Allah subhanahu wa ta'ala ta kumshi gabaki ɗaya talikai, da Allah yace Ar-Rahman shi mai rahama ne, wannan rahama ta gabaki ɗaya kawuri da mummuni gabaki ɗaya kowa. Da rahama Allah subhanahu wa ta'ala ne ka gani kawuri yana shan ruwa, amma Ar-Rahim innan mai jin kai, jin kan wannan shi kuma kaɗai ga mummune yake. Duk wani kawuri ba zai samu ba jin kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma rahama shi sai ka gani ya yalwata kowa, ya ba ma kawuri, ya ba ma wane, ya ba ma wane, ya ba ma wane, ko da kuwa bai bi shi ba, amma jin kan shi kuma sai wa, sai wanda yake mummuni. Sai malam yace alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu shine kace dukkan jinjina, yabo dukkan wani dangi na yabo da jinjinawa ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin ubangijin ta da kai, wanda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci kowa da komi, shine mai mulkin kowa da komi, shine mai juya sha'anin kowa da komi. Gabaki dai wannan mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ne, shi kaɗai babu wani wanda yake tarayya da shi a wannan mulki. Dan shine ka jinjina ma Allah kace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai. Ce Ar-Rahmanir Rahim, kamar yadda yake na bismillah, kenan mai rahama wadda rahama shi ta yalwaci kowa da kowa. Ar-Rahim kuma wannan ta takaita ne ga wanda suke wato mummune. Shi yasa can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay, amma can ya ce wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima. Sai mana ya ce maliki yawmiddin, Allah ya ce wa mamallakin ranar sakamako, yawmiddin ita ce ranar alqiyama, yawmul jaza ranar da za a ba kowa sakamakon shi, za a zo a dora sikini kowa da kowa abinda ya aikata zai gani. Wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Sai ma da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah yana cewa gare ka muke bauta. Idan ka ganin ta koma ga bawa, magana bawa ce, Allah gare ka muke bauta, wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako. Bauta da kake yi gawa ga Allah kake ikhlasi, ka kaita bautarka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wal isti'ana da kace iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako, duk wani neman taimako wajen Allah subhanahu wa ta'ala kada yake nema, ba neman taimakon kowa sai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Ko wane ne, ko mala'ika ne, ko annabi ne, ko wani salihin bawa, babu wanda ake neman taimakon shi taimakon Allah. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam kai shi yana neman taimako ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kuskure ne ka gani mutane suna neman wai su ce annabi taimakon mu, wannan kuskure ne, kuskure ne wanda ya shahara cikin al'adar mu. Zaka gani ko ba su bara ma a ba mu dan Allah dan annabi, wannan kana gama annabi ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin shi daban, duk duniya babu wanda ya kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma idan ana maganar Ubangiji, ai kuma ba a matso ba annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda shi bawa ne, halitta ne, bawan Allah ne shi, kuma Ubangiji shi ne mahalicci. Kenan duk darajar mutum, duk darajar ka ko kololuwar ta gabaki ɗaya daraja gare ka, idan aka ce wannan Ubangiji ne, ana maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to kai a ƙasa kai. Kuma ba za a haɗa wato tarayya ta wani aiki a haɗa ka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya ce iyyaka na'budu, gare ka muke bauta ya Allah. Ka ga nan ka kore dukkan wata shirka, ka yi bara'a da wani abu wanda yake na shirka. Wa iyyaka nasta'in, gare ka muke neman taimako. Sai Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Hanya madaidaiciya Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka shiryar da mu hanyar wannan, saboda hanya babu wanda zai shiryar da kai hanya madaidaiciya ka same ka.
kana sallah in ba Allah ya shirye da kai ba. Zaka gani ga wani nan lallai ma ya yi ka hankali, ya yi ka shekaru, amma Allah bai shirye da shi ba, kai kuma sai Allah ya shirye da kai. Kuma ka san ba dubarar ka bace, ba wayan ka bace, ba wayan ka bane ba. Wani yana ji ana sallah, he ka zo ka huce shi, ka je masallaci kai sallah, yana nan zamne, Allah bai shirye da shi ba. Kuma shirya duk yanda zaka shirye da mutum ka zo ka nema ka shirye da shi, in Allah bai ga ba dama ba zai shirye ba. Kawai kai kokarin da zaka yi, kawai kai mishi hidayatul irshad, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kai baka shirye, baka iya shirye da wanda ka so, kace wani ina kaunar shi, ina duk yanda kake kaunar mutum kana jiye mishi ya zo ya samu wannan alkhairi, in Allah bai niye shi ba da shirya ba ta yanda za a yi shirye. Kuma duk yanda kake kin mutum, in Allah ya shirye da shi baka isa baka gudda shi daga musuluncin nan, kace ku ne asalin musulunci a garin nan, Allah ya shirye wani bako, to bako ma ya zo ya yi dan gari nawa akai bako ya zo ya yi dan gari, to ka gani. To haka addinin musulunci, addinin musulunci kawai inda akramakum inda Allah atqakum, wanda yayi karamci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ku, a wajen Allah ko shine wanda yayi tsoron Allah. In ka yi mushi tsoron Allah ko ka yi mu karamci, ko mun kan kaskaskancin ka, Nabi sallallahu alaihi wasallam da yake babu labarin rubba asha asa aghbara madfuun ala al-abwa law aqsama ala Allah la'abar, ki za ku ga mutum asha asa aghbara gashi nan duk yayi kurtutu kayan shigin shi ma ba wasu kaya bane. Wanda in ka gan shi a kofar gidanka ma ka shiga ka gan shi ka huto ka gan shi, in ka dawo ta ga kai wala lahiya gashi. Amma irin wannan mutumin annabi yace law aqsama ala Allah, da zai ce yanzu ya fito nan yace Allah wallahi ya kai ruwa, wannan kalma ta dace mutum ya wadaita har bai dace, yace Allah sai an yi ruwa yanzu, Allah da sai ya cika mishi rantsuwa, to ruwa za a zabo. Kinan ka gani abu shari'a na harko ta Ubangiji ce, Allah yake shiryar da wanda ya gada. Shi yasa kuma suratul Fatiha wannan aya kake ta mai lada, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya, yace siratal ladina an'amta alaihim, ya Allah hanyar wannan da zaka shiryar da mu, hanyar waɗanda kai musu ni'ima, su waye Allah ya musu ni'ima, su ne abin da ya shafi annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi, wannan su ne wanda wayi subhanahu wa ta'ala ya musu ni'ima. Hanyar da kake roƙon Allah ya shiryar da kai, wannan hanyar ta annabawa da shahidai da siddiqai da salihan bayi ita ce kake so Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai. Sai ka ƙara ma faɗi ma Ubangiji ghayril maghdubi alaihim waladdallin, ba hanyar wanda kai mushi da su, wanda su ne yahudawa, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mushi da su, waladdallin wanda su ne kuma nasara, yahudawa da nasarawa, yahudawa Allah ya mushi da su, nasara kuma su fatattu ne. Ko babu wani addini da wani ba nasari ko wani ba yahudi a yanzu zai yi ba addinin musulunci ba, duk ba yahudi ko ba nasari, duk kirista, duk in ga wani kirista arni ne, in ya mutu a wannan wuta zaya, wuta zaya, ba ruwan kai zo ya ce ma wai a shi yana bin annabi Isa, a an turo manzon Allah, ko annabi Isa ya dawo manzon Allah zai bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a samu wani ba yahudi ko wani ba nasari ya mutu, ranar da zai mutu bai mutu ba akan wannan musulunci, illa kana min ashabillah, nabi yace face sai ya kasance daga cikin ƴan uwa, ba abinda zai kubutar da kai a wannan duniya a yanzu tun daga aiko manzon Allah a duniya ta tashi, ba abinda zai kubutar da kai in ba shi ba addinin musulunci ba. Addinin musulunci inna dinan inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, Allah yace wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dukkan mutumin da ya riki wani addini wanda ba musulunci ba, to wallahi Allah bai karɓar mishi, kuma a ranar kiyama zai tashi daga cikin asararru taɓaɓɓu, ba su samu ba wadata a ranar tashin kiyama. Shi yasa kawai ka riƙe addini ka huta ka kuɓuta, addini kuma da gaske ake kama shi, ba marura marura ba, ba addini kuma irin na addini a je a shakata a more ba. Addinin musulunci babu rawa, babu kiɗi, babu kaza, babu kaza, da addini akwai kiɗi ai abin ba yayi ba. Addinin musulunci addini ne a nutsi, shari'a ce wadda aka nutso aka
aka Allah ne ya shar'anta ba yanzu Allah zai shar'anta kidi da rawa a ce ana san annabi ne da kidi da rawa da kaza da kaza da
Allah kiyaye sai malamin yace kina wannan shine suratul fatiha sai ka ce amin amin kuma addu'a ce kai Allah subhanahu wataala ya karba lokacin da kake sallah limami ya karanta suratul fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin zaka ji kowa yace mi amin Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa dukkan mutumin da yayi gamdakatar amin in shi dai amin daidai da amin ta malaika aka ce an gafarta mishi zunubai shi malaiku suna nan su ma masallaci lokacin da aka karanta fatiha su ma su ce amin man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nabi yace dukkan mutumin da amin in shi daidai da amin in malaiku to an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubai shi kaga ni kenan sai a kiyaye to ala kulli hal suratul fatiha akwai abin da ya shahi falalolin ta yawa da lalla darasi mai zawwa sai mu yi kokarin mu ambata wasu falalolin ta sannan sai mu dasa darasul awwal da malamin ya kawo mana a cikin littafin shine bayani game da abin da ya shahi arkanul islam rukunnan musulunci malamin yace arkanul islam rukunnan musulunci بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة بياني قمد ركني جمشك أين مسلمتي قتابيا نور كونس واندشين يكون ما في جرمانس كين شهادة أن لا إله إلا الله شيداوا باب أبن ديتن تنت أيوا بوتا دقسكيا سي الله سبحانه وتعالى wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin allah ne bane yace bi sharhi ma'aniha sharhin ma'anonin wannan la ta ilaha illa allah muhammadur rasulullah yace ma'a bayanu shuruti la ilaha illa allah wa ma'anaha tare da bayanin sharadda na la ilaha illa allah da ma'anata yace la ilaha idan kace la ilaha yace nadiyan jami'u ma yu'badu min dunillah ka kore dukkan wani abu wanda za a bauta wa sabanin ubangiji da kace wannan kalmar kalma ta jumlar la ilaha illallah ka raba ta biyu tana nafi ne da isbati tana korewa tana tabbatarwa lokacin da kace la ilaha ka ce babu abin da ya cancanta ayiwa bauta da gaskiya saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala shine illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala kenan kuma da kace illallah musbitan lilibadati lillahi wahdahu la sharika lahu kana tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ibada cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wani abokin tarayya wato wannan kalma ta tauhidi kenan kalma ta tauhidi ta la ilaha illallah wallahi ba karamar kalma bace ba ya ishe ta falala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahibul bitaqa ma abocin bitaqa kaji da za zo ranar tashin alkiyama mutum ne ya zo da zunubai ana as-sama gabaki ɗaya kololuwar sama zunubin shi ne duk inda ya duba zunubin shi ne a zo za a auna mishi aiki cewa da yane yace shi ya kai shi a yau kawai sai a maka saboda babu aikin lada ubangiji subhanahu wataala ya ce mishi yau ranar adalci ce kana da wata takarda ai karama dauke da la ilaha illallah wato dauke da imani a taro zunuban nan duka a dora shi a sikeli wannan kalma ta la ilaha illallah za ta rinjaye su annabi musa alaihi salatu wassalam yace ma ubangiji ya ubangiji ka bani wata kalma da zan ringa zikirin ka ina ambatanka da shi ita nan Musa Allah ya ce mishi la ilaha illallah nan Musa ya ce ai dukkan bayi suna cewa la ilaha illallah Allah yake ce mishi annabi Musa da musan abin da yake sama sammai guda bakwai da abin da ke cikin su da kasan nan da abin da ke cikin ta da abin da ke tsakankanin sama da bakwai a zuwa daura su a sikeli a dauko la ilaha illallah in wannan guda dora ta a sikeli sai la ilaha illallah ta rinjaye su
la ilaha illallah ba karba kalma bace shi yasa kuma ba abun wasa bane ba kazo kana ta la ilaha illallah dan ba ka wanzu Allah ya karanta tana da sharuda kuma ba wai kawai ka ce la ilaha illallah shikenan akwai sharuda akwai sharuda na ainihi akwai kuma ka'ida akwai lokacin da in a lokacin in kace ba ai wani batta ba anwanin banza a batta ma anwanin gobi Fir'auna lokacin da ta iza adrakahu al-gharab qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin kaga ayushi a lokacin da yaje gargara Allah ya ce shi al-ana to kai ma in anan kace a ba la ilaha illallah wace a don ka kawo mun sheke ayyun lokacin da na gani na fara haka zan ambace ta daga wuga a wannan lokacin ba za mu bari duba bai amfani lokacin da mutun ya zo gargara lokacin da rai ya kusa wuta tuba bai amfani duban da zakai bai amfani shi yasa la ilaha illallah in ka tun kana da lahiya kan tun kafin lokacin karshen ka zo ka san ma'anar ta ka san sharuɗin ta ka san mita kunsa ba kawai kawai haka ba kace la ilaha illallah yawa wani zai ce la ilaha illallah ai kalma ce wadda take ari in kalma ce wadda take komi da komi mushrikai na zamanin annabi da ba su warai da ba su da suka san ma'anar ta cewa in muka ce la ilaha illallah innan ma to ko kawai mun sallama to yani ya kai yawana nawa suka ce la ilaha illallah in kuma suka zo suke aikata sabanin ta kana tabbatar ka da warko kana korewa babu abinda ya cancanta ayyuwa bauta da gaskiya dukkan wani abun bauta ƙarya ne sai kace illallah sai Allah subhanahu wataala duk nawa yace la ilaha illallah yake zuwa wajen boka kake zuwa wajen dan zubu ake siri ce wai addu'a ce zai wai ka kawo raguwa yan ayan kamawa addu'a kama kanka addu'a dan te mako ne kake nema wani ma addu'a kawai zauwa da kai malam wani ina ganin ka mutumin kirki ne dan Allah a sa mu addu'a ba tare addu'a ibada ce ba biyan kudin addu'a ba a ibada ce ana sayin ibada ba sayin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'u huwa al-ibada addu'a ita ce ibada a wani hadisi ya ce addu'u mukhul ibada addu'a ibada ce ba ka zo ka je ka kai kudi ka ce amma addu'a wannan ba daidai bane ba kama kanka bari ma in bakka roƙon Allah Allah shi yake da kai kana nuna ma Allah cewa kai kawai ka yi karhin ka roƙe shi haka ne sai dai ka je ka sa wa'annan ka biya su roƙa ma haka ne kake ni ka biya su roƙa ma Allah a kai nan ba duk bakar lokaci bakar lokacin da zaka bauta ma Allah kai ko wannan ambatan da kake na ubangiji wallahi sai ka mutu zaka san falalar shi kai ƙasa da kake sallah kake ambatan Allah a waje in ka mutu kuka suke ma cewa yau wani da yake sallah yana ambatan Allah a wannan waje yau babu shi to idan kuma baka yi ba sai ka zama to irin su Fir'auna fa ma baka ta alaihi musama'u wal ardu sai ƙasa ta wuce take a tsaye da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sai mana ya ce wa amma shurutu la ilaha illallah أما شر أن لا إله إلا الله فهي سنة العلم المنادي للجهل واليقين المنادي للشك والإخلاص المنادي للشرك والسلك المنادي للكذب والمحبة المنادية للبغض والانقياد المنادي للترك والقبول المنادي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت بالبيتين الآتيين علم يقين وإخلاص والسلك كما محبة وانقياد والقبول لها وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها قلها ما لا يأتي لكي تكي شرطة
na la ilaha illallah abu na warko ce al ilmul munafi lil jahl ilimi wanda yake kore jahilci ilimi da ma'anan la ilaha illallah nafyan wa isbatan kasan ma'anarta tabbatar wannan da aka kore wannan da aka yi kasan miye aka kore an kore dukkan wani abin da za a bauta ma sabanin Allah sai aka tabbatar da Allah ne kadai za a bauta ma mushrikai muka ce abin da suka ki sun san sun ce la ilaha illallah shikenan ba su ba wancan lata uzza manata amma sun san sun shiga tsanani sai su koma su ce Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din la yace lokacin da suka hau saman teku an hau jirgin ruwa yana tangal tangal ai idan kai duniya ta ma 19 je a hau da kai kwale kwale a shiga dajin ruwa a shiga ruwa a gani da kai nan inda zaka ga mutuwa kiri da gizo da san lamal ja wala man jabin ka illa ilai duk wannan a hau jirgi duk da dama dama da dama dama amma a je sararin ruwa ka san jirgi la Allah wannan masu dawa suna bada ma wani ayi da waye ai akwai dan taimako ko to je ruwa ka duba ka gani in baka san ba ruwa nema saman YouTube ka sa wani abubuwan da suke zuwa irin masu zuwa misunan Europe suke bi daga Libya suna hawan ruwa ka duba ka gani ya suke nan inda mutuwa ga ta nan kiri-kiri ka san kana fada dama in ka fada Allah ya sa kai daga ka fada ruwa yanda ka san dutse kasa da kai baka iya ba ruwa ko in ka iya ma ba mamaki wani balan ya zo ya cinye ka ga kado ga wane ne to su mushrikai daga sun ga kwale-kwalen su ya ware haka sai su ware ruwa Allah daga wani daga cikin aljihun shi ya hudo gunki yana cika kai in hankali garaje wannan gaka wani garaje bai dashi amma mine Allah ya ce falamma najjahu ila albar lokacin da aka tseratar da su zuwa sarari yau an taba doran kasa izahum yushrikun sai su koma su ringa shirka shi na zamanin wannan shi sa Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa mushrikan mu na zamanin yanzu shirka su ta hi tsanani ta mushrikan da su wannan Abu Lahab da kaji ana bari wannan katakatan mushrikan na zamanin annabi to mushrikan nan mushriki anan da magaram ya shirka su ta hi tsanani saboda shi fil raha fil khawf fil raha wal khawf a cikin tsanani yana cikin tsanani hallaka ta zo mishi kuma shi ba abin da ya ba gaskiya sai wannan tsubbace da shirka lokacin da ya samu yalwan ma kuma shirka to su lokacin da suke cikin tsanani ko ma suke ga Allah amma in suka shiga yalwa sai a dawo yanzu an yi lafiya nan za mu yi shirikun kamar irin da mutane na yau da gobe lokacin da gaba mutum yana da dan dukiya yana da wannan sai ka gani shi da masallaci an dan dauke kawa amma lokacin da Allah ya dan sa karaya arziki sai ka ga hadda sabon tafi da sabon tabi tabin ma biyu guda na mallaka electric guda kuma na ya kiran sallah a masallaci yau babu kudi amma lokacin da aka samu to wannan da dama irin wancan to wanda shi kuma babu da akwai in duka kuma duhu za shiga to ita ita abinda ya shahi ilimi da la ilaha illallah dole ne ka san nafi da isbati din nan da aka yi ka san hakikanin wannan kalmar la ilaha illallah me take ne tana ne tauhidi na abin da ya shahi kai kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta sannan ka kafurce ma dukkan wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ba ruwanka da ka bauta ma wani abu ko ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi mana irin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din kenan shine yace al-ilmul munafi lil jahl ilimi wanda yake kore abin da ya shafi jahilci kenan ilimi wanda yake na ainihi shi yasa Allah yace fa'lam ka sani annahu cewa la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat abu nabi malai yace al-yaqinul munafi lil shakki war rayb wato yaqini wanda yake kore shakka da dukkan wata shakka yake kore bai abu yaqini wannan la ilaha illallah da zaman to yaqini ne a cikin zuciyarka kat babu kokonto cewa Allah shi kadai ne babu abin da ya cancanta bauta sai ma shedi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yace ma Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake ce mushi je ka bayan wannan shamakin dukkan mutumin da ka gani ya sheda babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah yace mutayaqqinan min qalbihi babu kokonto ya yi yaqini a cikin zuciyar shi fa bashiru bil janna yace kai mishi albashir dan aljanna ne idan aka ce Allah subhanahu wataala kada ka sa kokonto kada ka sa shakka haka ne wannan shi yake gaskata mene kalmar da kace ta la ilaha illallah amma ka ce la ilaha illallah kana shakka cewa babu wannan abun a duhu ne ake sai dai an mutu a gani kai kake duhu mu ba duhu ba mu sun san la ilaha illallah gaskiya ce ko aljanna da mai rahoci la aljanna da mai aiki ce da falala Allah dole sai kai aiki da rangwame da falala ta ubangiji subhanahu wataala ya sanya ka aljanna ma baka yi wa aiki ba ta yadda sai kana kafirci ma ubangiji subhanahu wataala ka shiga aljanna dan dole sai kai yaqini da wannan la ilaha illallah tukun shine sharadin ta nabi sharadi na uku mala yace al ikhlasul munafi lil shirki war riya shine yin ikhlasi wanda shi kuma zai kore maka dukkan wani abu na abin da ya shafi shirka da riya shirka ita ce babba gaba bauta Allah da wani wanda yana yi Allah yana yi me shirka kan muje ne san ana magana shirka kada ka ce wai ka je gindin gumki kana bauta mu a kacin da ka je kana ganin cewa wannan malami ai in yayi addu'a nan da nan ka karbu biyuwa gaima su wanda addu'a su karbabba ce koye kansu masu bisu bari asali mun ga labarin Muhammad bin Munkadir Rashid ɗaya daga cikin magabata wanda da ya san da wani ya san cewa fa in yayi addu'a ana karba ya bargar kai yanzu wannan anan irin wannan wani aka aikata da addu'a ta shi tana karbuwa in ba Allah ya taimake shi ba ba ya zo ya zauna kenan ba audience hasai ana kullu ruwa a raina ana wani wani to kaga wannan duk rashin ikhlasin ibada ne rashin sanin wane ne ubangiji wai waye kake mahaliccin nan naka wane ne kenan al ikhlas dole ka kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa as'adun nas bi shafa'ati wanda suka fi cancanta suka yi ribatuwa da ceto na a gobe ranar tashin alkiyama annabi yace man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbi dukkan mutumin da yace la ilaha illa allah yana ta ce ta da ibada da tsarkaki tsarkakakka daga cikin zuciyar shi shi yasa a yaki mun duba ga Usama lokacin da wani ya zo ana yaki ya tsero yace la ilaha illa allah la ilaha illa allah ya sadi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yace a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah shin yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ka kashe shi sai yace manzon Allah ya gayyata ne yana jin tsoro yace ka duba zuciyar shi tsoro ne yake shi tai wallahi da nayi buri ina ma yau ni na musulunta ma ban je wani yaki man yanda manzon Allah ya tada hankali mutun ya ce la ilaha illallah ka kashe shi to ina yan ta'adda su zo masallaci mutane suna sallah garin musulmai su ringa kashe musulmai wai da sunan jihadi mutum yana ce la ilaha illallah ka kashe shi jam hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah ka fade ta da baki ta wadatar da kai ta kare jininka game da hukuma ko kuma game da abin da ya shahi dokan musulunci ka faɗe ta lamarin zuciya ga Allah mun ba dan haka nan bada muna yi muna hukai annabi ya zama da su me ya kare su la ilaha illallah da su gauri a baki amma Allah ya sani ne yaqinan ba su gaskata ba shi yasa bata musu ba amfani shi yasa duk lokacin da ka zo ko miliyan shekara miliyan kai
kana la ilaha illallah in dai zuciyarka babu ita wallahi aikin banza ne ga munafukai da annabi ya zanna da su zan wasu suke su ce nashhadu innaka la rasulullah mun sheda cewa ba kai manzon Allah ne la ilaha illallah Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya san kai manzon shi ne su kuma ƙarya suke manzon Allah ya ambata ma Huzaifa wasu daga cikin munafukai wajen sama da mutum 80 wani munafiki ne wani munafiki Allah kiyaye munawuci ba abin yi bane ba dan dole ne kai ikhlasi ka tsarkake babban abu kuma riya riya gama aikin wani aboka aikin ibada da ake ma Allah kai dan wani ya gani ko ma menene ko karamancin shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abinda na fi shi muku tsoro yace shine shirka wanda take boyayya mice ce shirka boyayya annabi yace ar-riya ita ce riya Allah subhanahu wa ta'ala yace ana aghna ash-shuraka'a i ani shirk yace man amila amalan ashraka ma'iya ghairi taraktuhu wa shirika sai Allah yace ya shi ya wadatu kazo wai aiki ne zaka ma Allah ka hada shi da wani Allah yace a ba ni ka hada ni ba na wada da na yayi ce dukkan mutumin da ya aika da wani aiki ya hada shi da Allah da wani ce taraktuhu wa shirika wa sharika na bar shi da wanda ya hada ranar tashin alkiyama za a zo mutum ya zo gashi ya aika da aiki Allah ya ce kai ne dan wane je ya saka wuta maka mun anan duniya da kai dan a ce wane yayi kaza kai ne an ce kuma faqad qila shikenan gora gashi alkiyama baka da lada to dole ibadar da zakai dole ka tantance ibadarka wallahi babu abin da ya kamata mutum dare da yini ya zama to yana kula da shi kamar abin da ya shafi tauhidin shi tauhidinka wannan kalma ta la ilaha illallah abu ɗan ƙarami sai ya warware ma ita mun gana waƙilin islam ababe guda goma wanda ba su kaɗai ba ne ba na warware daga musulunci ya ishe mu guda wanda mutane diya suna abkawa sai wanda Allah ya ji kai shi ne al-istihza izgiri izgiri da wani abu na addini wallahi abu ne mai gudda ka fitta daga musulunci daidai da asuwaki na addini ka zo ka yi izgiri da shi wallahi yana iya gudda ka daga musulunci barantana wani abu wanda annabi ne ya ce a yi kaza ka zo ka dinga yi izgiri da shi ko ka dinga yi izgiri da sallah hatta malamai suka ce irin masu komedi izgiri ne da addini kana yan abu dan ayi dariya kai kuma ka sanin ba daga nan ya riga ba sani ba ya huta ka daga musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare in dole mutum ya tantance ibadar shi kada ya zaman to ya hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani sharadi na hudu ma da yace as-sidqul munafi lil kadhib wato da gaske wannan la ilaha illallah in ba ƙarya ba ba ƙarya a ciki ka faɗe ta ni da gaske daga cikin zuciyarka mai yanda yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba min ahadin يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار باب ونمتم وندا زي شيدا باب عبد يتن تنتا أما بوتا دقا سياسي الله سنما ذا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما أيكم الله لي يا بد ونن صدقا من قلبه ينا فد انت دقا سكرة جكين زوجي شبان وصابا إلا كان إلا حرم الله عليه النار bace Allah subhanahu wa ta'ala sai ya haramta wuta ta ci wannan wuta ba ta ci shi ba in dai da gaske kake ita la ilaha illallah wa imani in kana da imani gulgudan da kwayar zarra ba ta yadda za a yi ka dawwama a wuta ka zo ka shiga wuta Allah kiyaye ita ba ban mu so mu shiga wutar kawo mu ji labarin ta ka shiga a ce kai shekara kamar miliyan 2 haka kai wala shekara fi yawmin kana miqdaru sai yace 50000 sana sai yace 1000 sana alamai suka ce yanda zaka hada wannan 50000 sana game da kawuri 1000 sana kuma mun bane shekara 50000 wuni guda a lahira wuni guda a lahira ya yi shekara 50 irin tamu ta nan duniya in ka wuri ne in kuma amma rango mai shekara wuni guda me yake ce mishi shekara 2 alfa sanatin mimma ta'udun da da eh wanda yake mummuri kamar yadda wasu malamai suka yi tawjihin wannan ababe guda wanda yake mummuri sai zaman to wuni guda misali shine shekara 2000 a ranar tashi alƙiyama baka ji ba ka ci ba hisabi ga baki daya a dan lokaci da za a yi da sashi an gama da shi Allah subhanahu wataala ya kare mu musulmi afwan musulmi game da musulmi lallan ka shiga wutai amma lissahin wannan saboda musulmi tana iya yiwuwa musulmi ya shiga wuta amma mafi yawa mummuni ni kai tsaye idan ya zo da za da janna saboda da ya akwai imani sosai shigo musulmi imanin nashi ragowa ne musulmi ne asi mai saban Allah sai a ce ka je jahannama kai shekara miliyan kaza kuma a hujjo ka a muku wanka ku ne jahannami yun kuma a sa ku a aljanna gashi nan da alama ana gane wannan fiye da ka biyo daga can ya can Allah kare mu Allah kare mu Allah kare mu daga wata jahannama dole kenan la ilaha illallah in ka ga yadda da gaske daga cikin zuciyarka annabi yace illa harraballahu alaihinna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wuta ta ci kaga muna ukai nan asidik da gaske munafi lil kazib da wala yace wanda take kore ƙarya munafukai kaga ba da gaske ba suke ƙarya shi yasa Allah yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun saboda ƙarya suke ba da gaske ba suka gaya ta la ilaha illallah sharadi na biyar shine al mahabba al munafiya lil bughd wal kurh kauna ta la ilaha illallah da ma'abotanta da addini da musulmi da manzon Allah da dukkan wani abu wanda ya shafi addinin musulunci dole sai an same ka kana kaunar wannan abu ka tashi akan shi kuma kana yi umarni ne Allah yayi ka umarni ka yi wannan aiki hali ne Allah yayi ka hadu daga wannan kada a same ka kana kin masu la ilaha illallah wanda musulmi ne a ce kana kin shi wannan akwai mushkila a la ilaha illallah dukkan wanda yake musulmi ka kaunace shi addini ka kaunaci addinin musulunci da aka same ka kana kin addini na musulunci ko kana ganin wannan abu cutar da al'umma addini ya kawo isasi a kashe mutum kana kin wannan abu a yanke ma mutum hannu kana kin abun addini man abghada shay'an mimma jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau amila bihi kafara dukkan mutumin da yake wani abu na addini kana kin shi a zuciyarka kai ko da kai kai misali sallah sallan nan ko kawai kai kana kin ta amma kana zauwa kai wallahi baka da soranta malan cai kafara ka kafarta saboda baka yin raba kawai dan ka a ce ni baka yi kake shi addini in zaka yi gaske zaka yi la ta khafu billahi lawmat la'im zargin mai zargi kai ya hana ka wato yin abin da ya shafi addini kinin dole sai ka yi da gaske mahabba ka kaunaci wannan addini ka kaunaci la ilaha illallah dukkan wani wanda yake kuma ba addini ba ka guje shi kada ka kaunaci wani wanda ba musulmi ba la yati wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka kubillah Allah yati wal ladina amanu ashaddu hubban lillah ga cikin mutane sai ka samu wani man yattakhidhu min dunillahi suna daukan wasu ba koma bayan ubangiji subhanahu wataala andada suna kaunar su su ringa hada bauta Allah da waje ko kuma suna kaunar su masoya ne su ne masoyan su yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin yanda mummune suke son Allah Allah ya ce wal ladina amanu ashaddu hubban lillah mummune yanda suke tsananin kauna suke ga ubangiji subhanahu wataala zika samu wani shi wai dan balo yake kauna sai ya bada ran shi kamar dan balo wannan wa irin yanda mummunai sahabbai magabata suke ma ubangiji subhanahu wataala da manzo Allah wanda su mutu saboda la ilaha illallah a ce Allah dai ne suka ji suka bada ransu kai kuma yau saboda an tiryar gaji ka shiga ga ga iske abin da ga iske wallahi kaunar wanda ba musulmi ba abu ne mai hade. Dole ka san alwala'u wal bara'a, yaushe ne ake muwalati din mutum, yaushe ne ake bara'a da wani, wani ka guri ne bar ma wai a same shi yana kin musulunci, wai ku ce addinin hadin kai, wai ai musulunci ai ya zo da hadin kai. Hadin kai shine ya tuwo ya dawo musulunci a hada kai anan nan ne ake hadin kai, ba a hadin kai da wanda ba musulmi ba. Mu'amala ta gaba ta rayuwa ta wani abu nabtaya a hadisi, idan ku hadu da mushrikai ma ku matsi sakan hanya, kasubi kan titi, titi ba nasu bane na musulmi ne, ma yanzu musulmi sun mai da kansu baya, yani mushriki zai zo ya wuce a ranga bashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da la kulli hal, dole mutum ya kaunace la ilaha illallah, wato wannan shine shar'i na abin da ya shahi biyar. Sannan malai yace al-inqiyad al-munafi lit-tark, shine wato sallamawa da ciratuwa game da wannan la ilaha illallah. Ka sallama ga la ilaha illallah, ga addini gabaki ɗaya, ga abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ayi, ka sallama. Kada ka zamanto kai ƙasa a gwiwa wannan abu Allah ne yace ayi, ka bar shi. Allah yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, Allah yace faqad istamsaka bil urwati al-wusfa, dan kada ne wanda ya kama igiya wanda take mai ƙarfi wanda batta cirewa, shine mutumin da ya sallama kanshi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ka sallama zuwa ga addini, addini nan da gaskiyake ba wasa. Ka sallama ta abinda addini yace ayi kai. Allah yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ku sallama ba Ubangiji. Kada ka ji tsoron wai rayuwa, gaskata Ubangiji da shi yake ba wanda ya ga dama. Yin addinin kawai dare da yini ba shi ba zai nuna cewa Allah zai baka ba. Kada ka ce a'a kai taubatul ladani, in haka da inda gaske ne, kada ko wani hulla yace na ce inda gaske ne da ake wa da kissa, sai ka tanga shi ta rubuje ka kirista ba ka rubuje ba. Ya ce shi yana sallah ta tanga shi da rubuje, labari yake bada. Ka sallama ka ce kau in abu ya zo ka sani addini musulmi, wallahi babu abu mai dadi mai saita ma rayuwa bakka da kowiye kamar musulunci. Annabi yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yawmihi faka annama qizat lahu dunya wa hazafiriha. Annabi yace dukkan mutumin da ya waye gari a cikin aminan fi sirbihi, yana amince a cikin gidan shi, baka da tashin hankalin wani abu, mu'afan fi badanihi, Allah ya baka lafiya, alhamdulillah Allah ya wadatar da kai daidai gurgurdan abin da zaka ci na wannan rana. Nabi yace faka annama khizat lahu dunya wa hazafiriha, kai ka ce an tara mishi duniya ce gabaki ɗaya da komi da komi na duniya, ne ni wannan daɗi ka sama musulunci. Musulunci zai saka samu kana'a lokacin da ka sallama ma musulunci. Ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair, nabi yace mamaki ga lamarin mummuni dukkan lamarin shi alkhairi ne. Lokacin da tsanani ya same shi sai ya haƙuri ya koma ga Allah, sai Allah ya mai mishi gurbi a wannan. Ba dole bane ba kace kana musulmi dole ne ka samu yalwa, ha da Allah ya tara maka a can, su ci a nan ku ku ci a can. Kuma wani ya kaga musulmin ne Allah ya bude mishi ya ci a nan kuma ya ci a can, shi bonus ce. Zalika fadlullahi yutihi man yasha wa la tatamattu ma fadallahu bihi ba'dukum ala ba'd, wala lace daga Allah. Kada a same ka Allah ya ba wani kudi ka ringa kyashi, a a kada kyashi cewa fa Allah ya danni kai wannan rabon wani da ka bashi, ba shi ne ka bata ka bashi, ni ya kamata a bani a san warko shi a nan uku yake. Eh haka ne kake ni, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su. Dole mutum ya sallama. Sannan abu na bakwai shine al-qabul, ya zamanto ka karbi wannan la ilaha illallah, ka karbi ta da gaske ba da wasa ba. Abu na takwas da wasu malamai suke karawa shine al-kufru bima yu'badu min dunillah, ka kafirce ma dukkan wani abu da ake bauta ma koma bayan Allah, dukkan wani dagu, dukkan wani abun bauta in ba Allah bane sunan shi dagutu, dukkan wani dagutu ka kafirce mishi, ba ruwan shi da shi, ba ruwanka da shi. Annabi yace man qala la ilaha illallah dukkan mutumin da yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce ma dukkan wani abu da ake bautawa koma bayan Allah annabi yace haruma maruhu wa damu duke shi da zama to haramun azalimci duke shi haka jinin shi ya zama to haram shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yana cewa shi yayi bara'a da wannan nani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كأجوانا إتتي براء كي ركاه لدن بالو باقي باش حتى يؤمنوا بالله وحده من ينكر سوك قولة جيشي إيماني كده بجي قولة الشيء ku je kara mushi fulo wa sama a duniya yake ganin shi wani ne shi kuma kawuri da tip Allah subhanahu wa ta'ala ya kare nan zamu dakata da fata abinda muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.